Na'am, yace wa qad ikhtalafa al-mufassiruna. Malamai masu tafsiri, malaman tafsiri waɗanda suke tafsirin Al-Qur'ani sun sassaba. Wato fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki bai ayat da Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan-nabi. Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati. To malamai sai suka sassaba. Hal yusalluna raji'atun ala Allah, wannan jumlar ta yusalluna raji'atun ala Allah ta'ala wal mala'ikati amla, shin tana komawa kan Allah da mala'iku ne su suke yi wa annabi salati ko kuma ba haka ba? Fa ajaza ba'dhum, wasu suka ce eh haka ne, Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati. Kalman jumlan yusalluna din nan tana komawa kan Allah, tana komawa kuma kan mala'iku. Wa mana'ahu akharuna, wasu daga cikin kuma wasu mutanen, wasu malaman tafsiri suka ce a me yasa ba za a ce yusalluna suna yin wa annabi salati da Allah da mala'iku ba? Suka ce li illati tashriki, saboda dalili kar a hada Allah da bayinsa. Allah a cikin aikin sa ba a hada shi da komai. Kuma abin da yasa malai kawo maka wannan dazu ai ko karatun mu na wancan satin an yi maka bayani cewa akwai abubuwan da bayan manzon Allah ba a iya hada Allah da kowa a wannan abu, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana hada shi da Allah a wannan abu. To shine sai ya kawo ayan nan ta cewa Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati. Jumlan nan ta suna yi wa annabi salati, shin tana komawa kan Allah da mala'iku? An hada Allah da mala'ikunsa cikin yi wa annabi salati? An yi shirka kenan koya? Wasu malamai suka ce a ba shirka bane, ya halatta Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati. Wasu malamai kuma suka ce a bai halatta ba, li illati tashriki, saboda gudun kar a hada Allah da wani. Wa qassud damira bil mala'ikati, suka ce kalman nan tayi salluna mala'iku ne kawai. Amma wa qaddaru, abinda suka kaddarta ayan inna Allah, lallai Allah yusalli, yana yin salati. To sai aka goge yusalli din, sai aka ce wa mala'ikatuhu, mala'ikun Allah kuma yusalluna, su ma suna yin salati. Kaga ba hada Allah da mala'ikun sa ba kenan. To wannan dai shine abinda wasu malamai suka rawaito qaddaru, amma rawaito an umara sayyidina Umar radiyallahu anhu qala sayyidina Umar yace min fadilatika, girman ka ya kai ya rasulullahi inda Allah, ya gurin Allah, an ja'ala da'ataka da'atahu, Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da bin manzon Allah bin sa, subhanallah. Fa qala ta'ala, Allah yace man yudi'ir rasul faqad ada Allah, wanda ya bi annabi Muhammadu ya bi Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam. Wannan girman manzon Allah ya kai, ka san manzon Allah ya zo ya kira zuwa ga Allah ne, amma sai Allah ya ce ka bi annabi kawai, in ka bi shi kawai ka bi ni. Allahu akbar. Sai ya ce to girman ka ya kai ya rasulullahi, Allah ya mai da biyi maka biyayya shine akaram kallah. A bar wannan sai an gama, bar wannan. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yi wa annabi biyayya shine biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad qala ta'ala, hakika Allah ya ce qul, annabi ka ce musu in kuntum tuhibbunallaha, inda gaske kun ce kuna san Allah, fattabi'uni, to ni ku bi ni, ku bi annabi, hubbukumullah, Allah zai so ku. Ashe daga nan zaka gane babu wata gada da dan adam zai iya zuwa gurin Allah ba ta kan annabi ba. Daga nan zaka fahimci hakikanin magana, ma'ana qul in kuntum tuhibbunallaha, da gaske kana san Allah, kana san ka bauta masa, to fattabi'uni. Allah ya ce in ganka ka zo da annabi, in na ganka ka zo da annabi, jawabi kuma fa hubbukumullah, Allah tabaraka wa ta'ala zai so ku. Wannan kenan Ali Imrana. Waruya an rawaito annahu lamma nazalat hadhihi al-aya, lokacin da wannan ayat ta sauka, qalu, sai suka ce inna muhammadan yuridu an nattakhizahu hananan, to manzo Allah yana so shi ma mu rike shi wani abin kwadayi, abin son mu ne, abin bautan mu, kamar takazatin nasara Isa, kamar yanda nasara suka rike annabi Isa. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya ƙara saukar musu da qul a'tiu Allah war rasula, ka ce ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qarana da'atahu bi da'atihi ragaman lahu, Allah ya sa ya hada yi masa biyayya da yi wa manzon Allah biyayya, ragaman lahu, tare da cewa hudun ba sa so ko ba ka so, Allah da manzon Allah ba sa rabuwa. Bin annabi bin Allah ne, san annabi san Allah ne, kyautan annabi kyautan Allah ne, roƙon annabi roƙon Allah ne, haka abin yake, ba shirka bane. Yace wa qad ikhtalafa al-mufassiruna, malaman tafsiri sun samu sabani fi ma'ana qaulihi ta'ala, cikin ma'anan fadin Allah tabaaraka wa ta'ala fi ummul kitabi, a cikin ayan nan da tazo cikin Fatiha, an ce ummul kitabi ita ce Fatiha ko? ita ce ake kiranta a ummu to bazan ce uwa ba ko to uwa me za a ce ya ake kira ko wata kalma ne na uwa to ginshiki kenan ko to ginshiki na alqur'ani fatiha kenan ita ake kiranta tana da sunaye da yawa tana ana kiranta sab'ul masani wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'an al azim al sab'ul masani ita ce fatiha ana kiranta kuma da ummul qur'ani ana kiranta da ummul kitabi to ya go malamai sun saba cikin ayar da ta zo cikin fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici to wannan tafarki madaidaici din me tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim Allah hanyar da kaiwa wanda suka bi wannan hanyar ni'ima faqalu faqala abul aliya abul aliya yace wal hasan al basri da babban tabi'in nan al imam hasan al basri as sirat al mustaqim abinda ake nufi da as hanya madaidaiciya huwa rasulullah shine manzo Allah da haka in ka zo kace ihdinas sirat al mustaqim as sirat al mustaqim a gurin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khiyaru ali baitihi da kuma iyalan gidansa wadanda suke zababbu wa ashabihi da sahabbansa hakahu anhuma wanda ya rawaito wannan maganar daga wajen Hasan al-Basri da Abu al-Aliya shine Abu al-Hasan al-Mawardi shi ya rawaito daga gare su wa kama kiyu anhuma haka makiyu shi ma ya rawaito daga gare su na hawu irin kwatankwacin abinda shi Abu al-Hasan din ne ya faɗa wa qala yace huwa rasulullah hanya madaidaiciya shine manzon Allah wa sahibahu da abokan sannan guda biyu Abu Bakar wa Umar sayyidina Abu Bakar da Umar wannan dalilin ne yasa zaka ga sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar ba su rabuwa da annabi intabihu kar ku yadda ƴan uwa a ce maka wai ga wani abu wai sahabbai wai sun canza sayyidina Abu Bakar bayan annabi ya canza a zagina na Aisha la ilaha illallah wannan yana ɗaya daga cikin girman sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar yau in ka tafi raudar manzo Allah kana zuwa manzo Allah yana nan sai sayyidina Abu Bakar anan sai sayyidina Umar anan kana zuwa jikin raudar manzo Allah ga wanda ya taba zuwa Madina kana zuwa zaka ga an ce huna assalam nan anan zaka tsaya kai sallama ma'ana gurin annabi yana fiskantan ka sallallahu alaihi wasallam zaka ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah fiskan annabi yana fiskantan fiskanka kana motsawa gaba zaka ga an ce maka Abu Bakar radiyallahu anhu anan kabarin sayyidina Abu Bakar yake gaba daya bambancin sayyidina Abu Bakar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai daga jikin nan katangan da nake din nan zuwa jikin wannan tripod din ba haka suke da annabi haka bambancin sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar bai kai daga jikin katangan nan da nake zuwa jikin tripod din nan ba haka sayyidina Umar yake da sayyidina Abu Bakar haka kabarin su yake a jere guda uku sai kuma wani kabari kwaya daya da aka tona shi wanda wannan kabarin da aka tona amma ba a yi biso a ciki ba an ce a wata kila kabarin annabi Isa ne in ya dawo anan in bayan ya dawo ya rasu anan za a burne shi amma dai kabarin har yanzu yana nan to da haka in ka je Allah bai raba sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da annabi ba duk yanda ka gansu shi ne ka gansu musamman Batijjani in ka zo kana karanta sirrin ziyara bayan ka yi kirari wa manzo Allah zaka zo kai kirari wa sayyidina Abu Bakar ka zo kai kirari wa sayyidina Umar ka zo kai kirari wa sayyidina Uthman kai kirari wa sayyidina Ali da iyalan gidan annabi da sauran sahabban manzon Allah gaba daya da haka mu muna kan aqidan nan ta radiyallahu anhum ajma'in sahabban annabi dukkan su Allah ya yarda da su la nufarriqu baina ahadin minhum babu ware kowa cikin sahabban manzon Allah dukkan su yarda duni Allah ya kara musu yarda to shine aka ce ihdinas siratal mustaqim wasu malamai sun fassara hanya madaidaiciya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu da abokan sannan guda biyu Abu Bakar wa Umar ashe kaga duk lokacin da kai sallah ka karanta Fatiha akwai wa akwai sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar wa ka Abu Laysi Samarqandi Abu Laysi Samarqandi shi ma ya hakaito mana mislahu irin wannan maganan an Abil Aliya daga Abil Aliya fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah siratal ladina an'amta alaihim hanya irin wanda na bayin Allah da kai musu ni'ima qala fa balaga zalikal hasan wannan labari da aka ce hanya madaidaiciyan nan ana nufin annabi da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da iyalan gidan annabi sai al-Hasan yace sadaqa wallahi wa nasaha wanda duk ya faɗa haka yayi gaskiya kuma yayi nasiha wa mutane wa kalmawardi zalika fi tafsiri al-Imam al-Mawardi shi ma ya kaito ga cikin tafsirin sa siratal ladina an'amta alaihim hanya madaidaiciya na mutanen kirki wanda kai musu ni'ima me wannan hanyar an Abdurrahman ibn Zaid daga Abdurrahman ibn Zaid cewa ana nufin manzon Allah da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da iyalan gidan annabi sannan waka Abu Abdurrahman As-Sulami an badihin fi tafsirihi Abu Abdurrahman As-Sulami ya kaito mana daga wasu malamai cikin tafsirin fadin Allah tabaraka wa ta'ala cewa faqadis tamsaka bil urwatil wuska mutun yayi ruko bil urwatil wuska da igiya mai kwari me igiya mai kwarin nan suka ce annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakila wasu suka ce al-islamu ana nufin musulunci wakila wasu suka ce shahadatu tauhid ana nufin shahada na tauhid kaga dai duk daya ne da haka duk wanda ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam faqadis tamsaka bil quwwatil wuska yayi ruko da igiyar da bata tsinkewa da haka a rike annabi karayuwa sa da shi wa qala sahalun sahalu yace fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah da Allah yace mana wa in ta'udduni imatallahi la tuhsuha in kuna kididdige ni'imomin Allah ba wanda yace kididdige ni'imomin Allah wai sai irga zaka yi irga ni'imomin Allah da Allah ya maka ba zaka yi irga ba ko to wannan kala sai yace ni'matuhu ni'imar Allah din nan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya muku da annabi ma'ana din ni'imar da kaga ka samu da annabi Allah ya maka wannan ni'ima wa qala ta'ala Allah yace wallazi jaa bis-sidiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyan da yazo da shi ulaika humul muttaquna wadannan sune masu tsoron Allah to sai suka ce aksarul mufassirin mafiya yawan malaman tafsiri ala anna allazi jaa bis-sidiqi wanda yazo da gaskiyan nan huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah qala ba'dhum wasu kuma suka ce wa huwa allazi saddaqa bihi kai wanda ya gaskata gaskiyan ma shine manzon Allah wa quri'a an samu wasu masu karatu sun karanta da sadaqa bit takhfifi maimakon wa saddaqa bihi sai suka ce sadaqa bit takhfifi aka rage karfin wa qala ghayruhum wasu suka ce allazi saddaqa bil mu'minuna wanda suka gaskata shi kuma sune mu'minai wa kila wasu suka ce a saddaqa bihi din nan ko saddaqa bihi abubakarin ana nufin sayyidina abubakar waqila aliyun wasu suka ce ana nufin sayyidina ali waqila ghayru hadha min al-aqwali akwai wasu maganganun da ba wannan ba duk malamai sun fada sannan wa an mujahid an karbo daga sayyidina mujahid fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala kusaurara bi zikrillahi da ambatan Allah ne tatma'innul qulub zuciya suke samun nutsuwa qala suka ce bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabu zuciya tana samun nutsuwa da ambatan annabi da sahabbansa alhamdulillah to wannan shine fasali na farko a cikin ismin farko a littafin ashfa to yanzu zamu shiga fasali na biyu a gurguje in hali ya bamu mu karasa shi in hali bai bamu ba sai wani sati daga wani sati kuma mun yi karatun wani sati zamu dakatar da karatun ashfa zai zama saboda azumi sai zamana duk bayan sallan juma'a kuma dama bayan azhar tafsiri ne shehul hadi yake to al-faslu tsani ga fasali na biyu fi wasfihi ta'ala lahu bi shahadati irin yanda Allah ya sifanta manzon Allah da yin shaida kun san an je lahira idan an zo kafirai Allah ya tara su na annabawan da suka gabata mutanen annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa duk annabawan Allah annabi Isa in an tara su Allah zai ce musu ku ba na turo muku annabawa su zo su ga muku ni Allah ɗaya bane mutanen za su ce Allah mu ba annabawan da suka zo mana sai Allah ya ce to a kira al'umman manzon Allah mu din nan sai a kira mu sai mu zo mu ba da shaida mu ce ƙarya ne annabi Isa ya zo mu annabi Musa ya zo muku ai mun karanta alqur'ani haka ne to idan mun faɗa sai Allah ya ce to ku da kuka ce annabawan su sun zo musu kun rayu da su ne to kuna da shaida sai mu ce eh Allah muna da shaida waye shaidanku sai mu ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane sai ya ce manzo Allah shine shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma na tsakiya litakunu shuhada'a 'alan nasi ku zaman to masu shaida wa al'ummatan da suka gabata wa yakunar rasulu alaikum shahida ku kuma annabi yazo ya muku shaida dan annabi yazo muka ce a ya rasulullahi kai ne shaidanku annabi yana cewa gurin Allah eh da gaske ne na isar da alqur'ani sun karanta wadancan an tura musu annaba sai Allah ya ce to kai kan daga kanka kada jahizatu qawla kulli kadibin ba magana na yadda to shine wai wannan fasalin zai yi maka bayani yanda Allah yake sifanta annabi da shaida wa ma yata'allaqu biha min as-sana'i wal karamati da abin da ya rataye da wannan shaidar da Allah ya ba annabi na yabo da kuma karramawan da Allah ya masa qala ta'ala Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka lallai mu muka aiko ka shahidan
ka zaman to mai shaida aha kun gane shaidan ai shaidan da zai bayar akan mu ranar lahira sannan kuma mun aiko ka wa mubashiran kai wa duk wanda ya bi ka albishir zai shiga aljanna wa nazira kai wa wanda ya bijire maka zai shiga wuta kai mai gargadi suratul ahzab sai yace jama'a Allah ta'ala lahu fi hadhihi al-ayati duruban min rutabil usrati Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara wa manzon Allah darajoji a wannan ayan wanda bayan annabi ba wanda yake da irin wannan daraja sai yace wajumlata awsafin min al-midhati Allah ya tattaro wa manzon Allah wasu irin tarin jumloli na yabo a cikin wannan ayan faja'alahu shahidan ala ummatihi li nafsihi Allah ya maida manzon Allah ya zaman to mai shaida akan al'umman sa wa kansa bi iblagihim ar-risala ta yanda manzon Allah ya isar mana da sakon Allah وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم wannan yana daga abin da annabi yake banta da shi duk sauran annabawa ba su da wannan sai manzo Allah shi kadai sannan wa mubashiran li ali da'ati manzo Allah ya zamanto mai albishir wa wanda suka bi shi wa naziran li ali ma'siyatihi manzo Allah ya zamanto mai gargadi wa wanda suka saba suka bijire masa wa da'iyan ila tauhidihi manzo Allah ya zamanto mai kira ne zuwa kadaita Allah wa ibadatihi da bautawa Allah wa sirajan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto fitila ne muniran mai tsananin haske yuhuta dajihi lil haqqi wanda ake shiriwa da hasken wannan fitilan zuwa ga Allah malam sai yace haddathana shaykh abu muhammad bin attab haddathana abul qasim hatim bin muhammad haddathana abul hasan al qabisi haddathana abu zaid al marwazi haddathana abu abdullah muhammad bin yusuf haddathana al bukhari haddathana muhammad bin sinan haddathana fulayh haddathana hilal an ata'i bin yasar qala yace laqitu abdullah ibn umara na hadu da sayyidina abdullah dan sayyidina dan sayyidina abdullah dan Amr ibn al-As na hada da sayyidina Abdullah dan Amr ibn al-As fa qultu sai nace akbirni ka bani labari an sifati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi sifar manzon Allah take qala sai yace ajal ni kuwa zan baka labari in wallahi innahu la mawsufun fit tawra manzon Allah Allah ya sifanta shi a cikin at-taura ba al-qur'ani ba fa a cikin at-taura ma Allah ya sifanta manzon Allah bi ma'adi sifatihi fil qur'ani da wani sifan da ya sifanta shi da sashin sa a cikin alqur'ani ga sifan annabi a cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi inna arsalnaka lallai mu muka aiko ka shahidan ka zaman to mai shaida wa mubashiran ka zaman to mai albishir wa nazira ka zaman to mai gargadi wa hirzan lil ummiyina annabi ka zaman to kariya ne wa wadanda al-ummiyina larabawan makka anta abdi Allah a cikin at-taura wannan duk sifan annabi ne anta abdi annabi Allah yace kai bawa na ne wa rasuli kuma kai manzo na ne samaituka al-mutawakkila na ambace ka sunanka al-mutawakkil me yawan dogaro ga Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin sifofin annabi a taura laysa bi fazzin annabi ba mai kaushin hali bane in kai mai abu ya yaba ma magana annabi baya haka sayyidina Anas bin Malik yace na hidimtawa manzo Allah tsawon shekara 10 amma manzo Allah bai taba ce mun ko so daya me yasa kai kaza ai da kaza kai ko haka annabi bai taba ce mai ba yace kai na gaisa da annabi tunda na gaisa da annabi ma masastu dibajan wala hariratan alyana min katti rasulillah yace tunda na gaisa da annabi ban taba taba wani imman alhariri ko na dibaji wanda yake da laushi irin laushin hannun manzo Allah ba manzo Allah baya fushi to shine laysa bi fazlin annabi bai da bakakken maganganu wala ghalizin annabi ba mai kaushin hali bane wala takhabin fil aswaqi annabi baya surutu a kasuwa ka shiga kasuwa sai ka ga annabi nan kai wane wa annabi baya haka wala takhabin fil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ata annabi baya rama mummuna da mummuna an gane walakin ya'fu wa yaghfiru annabi afuwa yake yafi kai wa annabi mummuna ya saka maka da abin nan wani bai hude sunan shi Zaid bin Sa'ad sai zuwa samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta a taura duk sufofi da injila duk sufofin da aka tabbatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani amma sifa daya ce bai tabbatar da ita a jikin annabi ba wata sifa ce cewan hilmuhu yasbiqu ghadabahu hakurin manzo Allah yana riga fushin annabi ma'ana in kai wa annabi abu kafin fushin ya zo ya riske ka hakurin sa sai ya riske ka sai ya yafe maka sai yace to yana so ya tabbatar da wannan sifa wata rana sai ya ji annabi yana neman bashi a cikin jama'a ba a samu ba sai ya daga hannu yace ni zan baka sai annabi yace to kawo bai hude ne bai musulunta ba sai karbu bashin annabi kwana nawa kwana hudu zan annabi yace bayan kwana hudu zan baka shikenan yace madalla ta samu yau zan ga hakurin sa da ake fada bayan kwana biyu sai suka hadu da annabi annabi yana tsaye shi da sayyidina Umar sai yace ban bashi na ya Muhammad manzo Allah yace kai da muka yi da kai kwana hudu yanzu kuma ga zo ka ce in baka bashi ka bari sai kwana hudu yayi mana sai yace a innakum ya bani Abdul Muttalib qaumun butul ku abdu banu Abdul Muttalib kuna da nauyin biyan bashi ka ban bashi na kawai annabi yace kwana kawai sai yace kuma wuyan annabi akwai mai yafi a wuyan manzo Allah da ya shaki annabi har sai da wuyan manzo Allah ya shaki kai in kai da wajen ya kake garin zakai sai na Umar yana gurin sai zara takobi yace cira hannunka ko in cira kanka sai razana sai cira hannunsa ya ja baya da annabi ya ga ya tsorata sai yace zo 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 annabi sai ya kalle sai na Umar yace masa Umar ai ba haka yake yi ba ya zaka razana shi ya zo neman haƙƙin sa abin da ya kamata kai ni ka mun wa'azi ka ce mun dinga biyan bashi akan lokaci shi kuma ka masa wa'azi in zai nemi bashin sa ya nema ta hanyar da ta dace Allahu akbar sai manzo Allah yace to ya za a yi yanzu dan ya kus 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 aka dan samu wasu sahabbai suna gurin aka hado bashin sa aka ce masa to ga bashin ka an biya ka aka bashi ya tafi sai da yi nisa kun ga yanzu abin da yake so ya samu ya samu ko bai samu ba na ce wani yana son ya ga hakurin manzo Allah yana riga fushin sa da ya gani kawai sai ya juyo sayyidina Umar yana kallon sa yana hararan sa da takobi a hannu me ya dawo da kai yace ba gurin ka na gobe manzo Allah yana kallon sa shi ya san annabi ya san me ya dawo da shi yana kallon manzo Allah yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah shike nan ya musulunta magana ta kare to shine anan sifan manzon Allah a cikin at-taura wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata baya rama mummuna da mummuna in kai mai sai ya maka alheri in kai mai mummuna sai ya maka alheri wani yazo ya tarar manzon Allah yana zaune shi annabi in ka zo ka ce annabi da Allah a ban kaza annabi bai taba cewa babu ba in ka ce annabi ban shi baya cewa babu ko bai da shi sai ya ce maka ibta alayya je ka ci bashi bashin yana kaina zan biya an gane to wani da yazo sayyidina Umar wannan yazo a ce babu je ka ci bashi sayyidina Umar yace ya rasulullahi ma kallafaka Allahu ma la tudik Allah bai dora maka abin da baka da shi ba fa sai suka ga annabi ya bata rayya haka ya shudu sayyidina Bilal da ya gane haka sai yace anfiq wa la takhsha min zil arshi iqlala ya rasulullahi kai ta ciyarwa karka ji tsoron talauci daga Allah kawai sai aka ga annabi yana ta dariya yana cewa bihaza umirtu bihaza umirtu bihaza umirtu da haka aka umarce ni da haka umarce ni ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudi kanat la ahu na'am annabi bai taba cewa a a ba in ka ji annabi ya ce a a ya ce la ka ji annabi ya ce maka la to gurin da yazo zai ce ashhadu alla ilaha illallah to annabi sai ya ce la amma in ba haka ba kullun laula tashahhudi da ba dan tashahhudin na ladin nan ba kanat la ahu na'am ladin annabi kullun eh ne annabi akwai eh akwai bai taba cewa a babu ba haka annabi yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kana tala'ahu na'am to haka sifan manzo Allah yake walan yaqbidu wallahu Allah yace bazan karbi ran annabi ba hatta yuqima bihi millatal auja Allah sai ya tsayar da addini madaidaici da annabi ya tsayar ko bai tsayar ba yau tsakanin mu da manzo Allah shekara 1440 da wani abu amma gashi muna kan addinin annabi kan daidai kuma addinin da yake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kun ga Allah ya cika alƙawarin sa sannan bi an ya qulu la ilaha illallah sai ya zama na kowa malam yana fadan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله عليها نهيا وعليها نموت وعليها نبأس إن شاء الله دا لا إله إلا الله ذا مرأي دا لا إله إلا الله ذا مموت دا لا إله إلا الله ذا متشران إياما تو آك الله يقع ومن ذا الله يتشي زن سيد دكي سيه قوة يا ذو إلا فدا لا إله إلا الله كجو قوة يا فدا لا إله إلا الله وغاشي ومنا تفد أنت أريكي تببن كلمات أريكي تببن كلمات ويفتع به آيون العمياء Allah zai bude makafin idanuwa da annabi kuma makafin idanuwan nan hissan wa ma'ana idan ka ya makance tambaye hadisin nan na wani makaho da yazo gurin annabi yace ya rasulullahi bani da ido bani da dan jagora rayuwa ta mun tsanani manzo Allah ya ce ka hakura ka hakura shi yafi ya ce ya rasulullahi bazan yi hakuri ba yace to je ka dauko buta kai alola in ka zo ka ce Allah ina roƙonka ina tawassuli da annabi ina fiskantan ka da annabi Allah ka yayi min ido na yana yin addu'a kuma idan sa sai ya bude sannan kuma wayar ta bihi a ayunan umiya zukatan da suke suna da makafin idanuwa da annabi Allah yake bude su saboda ka san ido idi biyu ne akwai ido wannan akwai idan zuciya sai yasa ma Allah yace wa tarahu yanzuruna ilayka wa hum la yusirun zaka ga gashi suna kallon ka amma kuma ba su ganin ka kaji wani magana ya rasulullahi ga kafirai suna kallon ka amma ba su ganin ka ma'ana sun ganka da wannan idan amma ba su ganka da idan zuciya ba to da idan zahirin da idan zuciyar duka da annabi Allah yake bude su sallallahu alaihi wasallam wa azaran summan Allah zai bude kuraman kunnuwa da annabi wa quluban hulfa da rufaffun zukata da Allah zai bude su da manzon Allah wa zikira mislu wa Abdullah ibn Salami an ambaci irin wannan hadisi daga Abdullah ibn Salami babban bayahudan nan ko wa kabil ahbar an ambaci irin wannan hadisi daga kabil ahbari wa fi ba'di turqihi an ibn ishaq daga cikin wasu daga cikin hanyoyin wannan hadisi daga ibn ishaq wala sakhabin manzon Allah ba mai yawan surutu bane fil aswaqi a kasuwa wala mutazayyinin bil fuhushi manzon Allah baya ado da alfasha kaji allailayu ashar amma ka ko an fadi maganar banza annabi baya yin haka wala qawalil lil khana manzon Allah baya fadan alfasha ko ya fadi ƙarya Allah yace usaddiduhu li kulli jamilin ni Allah ni na dauki nauyin datar da annabi dukkan wani abu mai kyau duk abin da annabi zai fada mai kyau ne sai sa wata tsohuwa ta zo gurin manzo Allah tace annabi yi min addu'a in shiga aljanna annabi yake mata la ai tsofi ba su shiga aljanna ki hakuri tsofi ba su shiga aljanna yace fashe da kuka ta tafi tana kuka annabi yace ya kira ta wasa nake miki ba za ki shiga aljanna da wannan tsufan ba sai an mai da ke budurwa sabuwar yarinya tas sai ki shiga a gane annabi yana mizahi kenan yana wasa ko to amma yace koda wasa annabi yake a cikin wasansa baya fadan komai sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam wa ahabu lahu kullu khuluqin karim Allah yace ni zan ba annabi duk wani hali na girma ne kyau ni zan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aj'alu sakinata libasan Allah yace zan mai da nutsuwa shine riga annabi in kaga annabi zaka ganshi a nutse sahabbai suka ce manzo Allah yakan iya fitowa mai irga kalmomin da ya fada a rana sai dai ya zauna kawai a cikin su ya in wannan yayi magana ya kalle shi yayi dariya in wannan yayi magana ya kalle shi yayi dariya a nutse haka zaka ga manzo Allah lokacin da ya shiga Makka saboda nutsuwa da tawazu irin na annabi ya shiga fatuhu Makka da rundunan sahabbai manzo Allah ya shiga da rundunan sahabbai sama da 10,000 manzo Allah ya shiga yayi fatuhu Makka amma a rundunan sahabban nan gafa ya shiga ga rundina amma haka ya shiga kansa ya sunkuyar da kai rawanin manzon Allah yana taba doran raƙumin sa yana cewa Allahumma innal aisha aisha al-akhirah Allah ni ba kowa bane rayuwar duniya ƙarya ce lahira ita ce gaskiya saboda tawadu na manzon Allah shine Allah yake cewa wa aj'alus sakinata libasahu zan mai da nutsuwa ya zaman tufafin manzon Allah wal birra zan mai da nagarta shi arahu ita ce bajin annabi taken annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wa taqwa damiruhu zan mai da zuciyar manzon Allah ita ce kwasfa na tsoron Allah wal hikmata ma'qulahu zan mai da hikima ita ce abin hankaltan annabi washidqa wal wafa a dabi'atahu zan mai da gaskiya da cika alƙawari ya zamanto shine dabi'an annabi wal afwa wal ma'rufa kulqahu zan mai da yawan yafiya da yawan tada nagari shine dabi'un manzon Allah wal adla siratahu zan mai da adalci ya zamanto shine siran manzon Allah adalci kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda adalcin sa wani daga cikin sahabban sa ya tattaro dukiyansa da komai zai hijira kafiran Makka sai suka kama shi ina zaka je zaka gudu wajen Muhammadu ko yace musu sai ya shuru sai suka ce ce to ku yi min abu daya ku rike dukiyana gaba daya ku banne tafi gurin annabi amma na muku alƙawari duk ran da annabi zai yake ku ba zai yake ku tare da ni ba zai yake ku tare da ni ba sai suka yi shiru suka ce to kai alƙawari eh da yaje wajen manzo Allah manzo Allah ya ce akai ka zo ya ce wallahi ya rasulullahi na ga ya musu nace musu in dai zaka yake su ni bazan yake su tare da kai ba manzo Allah ya ce to ba damuwa bayan wani lokaci an mance za a tafi za a je yaki kawai sai ya fito zai zo ya zo ya shiga cikin sahun musulmi zai je a yaki kafirai manzo Allah ya ga shi musulmi ne fa manzo Allah sai ya ce mai koma 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 koma
alam ta idlahum ba kai kai alƙawari kace ba za ka yake su ba yace rasulullahi kafirai yace a ka cika musu alƙawarin suka koma ba mu gatan
saboda tawadu'irin na annabi shine wato wal adla siratahu kenan duk siran manzo Allah adalci ne wal haqqa shari'atahu Allah yace zan mai da gaskiya ta zaman to ita ce shari'an annabi wal huda imamahu zan mai da shari'a ya zaman to shine jagoran annabi wal islam millatahu zan mai da musulunci ya zama shine addinin annabi wa ahmadasmuhu zan mai da sunan shi ya zaman to ahmadu annabi ahmadu kenan sallallahu alaihi wasallam adibihi ba'da dalala Allah yace zan shiryar da waɗanda suka bata da annabi Allah yake shiryarwa wa uallimu bihi ba'da aljahala zan sanar da annabi bayan da mutane sun zamo jahilai Allah yace to zan sanar da su amma da annabi wa arfa'u zan daga bihi da annabi ba'da alkhamala bayan kowa ya zaman to malan an yi kasa kowa ya zaman to rus an mutu Allah yace kun zaman to kaman mauta Allah yace to zan daga ku da annabi wa usammi bihi ba'da an-nakira Allah yace bayan ba wanda aka sani kowa yana nan ma'ana wasu arifai suka ce wa usammi bihi ba'da an-nakira zan ambata da annabi a sani bayan da ina buyi kafin zuwan manzo Allah bai yake bauta gunki Allahn bayi nan ne yana nan sun san shi ba su san shi ba Allah yana nan a nakira a gurin su a gurin kafirai to da manzo Allah ya zofa sai ya zaman to sai ya maida Allahu sai ya maida Allah ma'arifa shine ma'anan wa usanni bihi ba'da nakira wa ukfiru bihi ba'da alqilla da annabi zan wadata ku Allahu akbar kaji go ba na neman taimako annabi zo ka ji Allah yace wa ukfiru bihi ba'da alqilla in kana talauci da annabi zan wadata ka yauwa zan in kana da kadan da annabi zan baka ya zamo mai yawa wa uhuni bihi ba'da al'ila da annabi zan wadata bayan talauci wa ajma'u bihi ba'da alfurqa inda duk kurran rabu da annabi zan dinki tsakaninku wa wa'alifu bihi baina qulubin mukhtalifa zuciyoyin da suka rarraba wannan yayi gabar yayi yamma yayi kudu yayi arewa da manzon Allah zan dinki tsakaninku wa hawa'in mutashattita da soyayyen zuciya da suka rabu a tsakanin al'umma da annabi Allah zai dinki wa umamin mutafarriqa da al'ummatan da suka rarrabu da annabi Allah zai hada su dan haka sai ya zamana kaga Allah sai ya hada da dan America a hudu bamu yanzu muka yi magana da Balaraban Saudiya da Balaraban Morocco da dan Ingila da Chinese dan China da dan Japan duka Allah ya hada mu inda musulunci ya hada mu mun zaman tuwa guda ka gani sai shine wato wa umamin mutafarriqa al'umman da da suna rarrabe Allah sai ya hada mu saboda annabi muka zaman to dai yanzu inda zaka ga wani musulmi a kasan China kaga wani an wanka mai mari zaka ji ka ce kash musulmi ya kamara kaga Allah ya hada tsakaninku sannan wa aj'alu ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nasi zan mai da al'umman manzo Allah ita ce al'umma mafi daraja mafi alkhairi mafi girma da muka fitar a cikin mutane haka al'umman manzo Allah yake kuma haka Allah ya gaya mana ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kune mafi alkhairin al'umma wanda na fitar a cikin mutane duk al'ummatan da suka gabata suna da daraja amma babu irin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam al'umman sa tafi dukkan al'umma haka ne sahabban manzon Allah abokansa sun fi dukkan sahabbai matan manzon Allah sun fi dukkan mata garin manzon Allah ya fi dukkan garuruwa littafin manzon Allah ya fi sauran littattafai wajibi iyayen manzon Allah su fi iyayen dukkan iyaye wannan aka yi komai na manzon Allah ya yi haka ne ko to iyayen manzon Allah ma sun fi iyayen kowa kowaye wannan ba shakka akai wannan kowaye iyayen annabi sun fi iyayensa yanda ka yadda qur'anin sa ya fi littafin ka ka yadda matan sa sun fi matan ka ka yadda cewon garin sa ya fi garin ka ba haka bane ka yadda komai nashi ya fi naka to iyayen sa ma sun fi iyayen ka sun fi iyayen mu sun fi iyayen iyayen mu sun fi kowa da kowa Allah ya saka wa annabi da alkhairi Allah ya ba mu ikon san annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane hali ya cika zuciyarmu da kaunan annabi ya ba mu ikon bin sa cikin karamin aiki da babban aiki ya biya mana dukkan bukatu albarkan manzon Allah Allah ya zaunar mana da kasan mu lafiya ramadana da zamu shiga albarkan manzon Allah Allah ya yi wa kowa budin alkhairi Allah ya kowa budin alkhairi Allah ya ba mu abin da zamu ci mu sha mu yi sutura mu ba wa ƴan uwa mu zaman to mun kula da lafiyar mu ya sa mu yi ibada lafiya albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بقدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم محمد